Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ana iya sauraro kuma kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol duka akan zangon FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jin mai alike fatar kun tashi lafiya. Ina kuma tare da
Ladan Ibrahim Aiwa ga kuma kanun labaran. Shugaban kasar Mauritania Ould Abdelaziz na can na kokarin karshe na neman mafita daga tazurman siyasar ta baibaye kasar Gambia domin ganin ba amfani da karfin soja ba. An tabbatar da mutane 70 ne suka mutu, kan 100 suka samu rauni sakamakon harin kuskure da sojan saman Najeriya su kai a sansanin yan gudun hijira dake jihar Borno. Kana kungiyar Al-Qaeda ta dauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai jiya Laraba a sansanin sojan kasar Mali dake arewacin kasar.
To kanin labarin kenan yau Alhamis 19 ga watan Janairun shekara ta 2017.
To ai maza-maza a kare dai yayi alheri.
Amma duk da haka a ci gaba da lallashin shi to gaba ya hayaki ne.
Eh yaki ga wannan kasar za a rada jefa talakawan kasar ne a cikin wani hali.
Masana daban-daban akan rikicin siyasar Gambia kamar kuma yadda kuka ji a kanin labarai. Hafsan mai akan Najeriya ce kuskure ne aka yi wajen harin bam din da aka kai. To shi ma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya tura jami'an gwamnati domin yi wa al'umma jihar Borno din ta'aziyya. Muna da rahoto. Gobe Juma'a kuma idan Allah ya kai mu za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45. Za mu dubi tarihin rantsar da shugaba a nan Amurka. Sannan kuma wato cikin lumana. Kamar kowace ranar Alhamis za mu gabatar da filin domin iyali.
Masu saurare assalamu alaikum. Shugaban kasar Mauritania Ould Abdelaziz na can yana kokarin karshe na neman mafita daga tazurman siyasar da ta baibaye kasar Gambia ba tare da an kai ga amfani da karfin soja ba. Dangane da haka ne shugaban Mauritania ya gana da shugaban Gambia mai barin gado ya Jame, sannan ya wuce Senegal inda ya sadu da Adama Barrow, mutumin da ya kada jami'a zabe wanda kuma a yau ake shirin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban Gambia a birnin Banjul. Sai dai kuma shugaba Aziz ya gaya wa manema labarai cewa karfin imaninsa na cewa za a warware wannan rikici cikin lumana ya so maruguwa ainun. A halin yanzu da karun Najeriya da Senegal yanzu haka suna bakin iyakar kasar Gambia inda suka lashi takobin ganin sai sun fatattaki shugaba Yaya Jame. Muddin ya ci gaba da yin kunnan kashi na kiran da shugabannin kasashen yammacin Afirka suka yi masa na ya sauka daga kan karagar mulki domin miƙawa zaɓaɓɓen shugaba Adama Barrow ba wanda ya lashe zaben na watan Disamba. Rahotanni sun ce yanzu haka dai mutanen Gambia dama suna ci gaba da arcewa zuwa kasar Senegal.
A daidai lokacin da hukumomi a Najeriya ke tabbatar da cewa akalla mutane 70 ne suka rasa rayukansu, wasu kuma fiye da 100 suka ji rauni a lokacin da jiragen saman yakin kasar a bisa kuskure suka kai farmaki akan wani sansanin yan gudun hijira da ke jihar Borno. Hafsan mayakan sojojin sama na Najeriya Air Vice Marshal Sadiq Abubakar ya yi wa manema labarai bayani akan abin da ya faru, inda ya kara jaddada cewa abin ya faru ne bisa kuskure.
Babu wani ofisa namu da yake tuka jirgin sama da ke fita da niyan ya cutar da wani haka sidan. Waɗannan mutane sun fita sun samu bayanin cewa waɗannan wanda suka taru wajen nan mutanen Boko Haram ne, saboda haka sun fita saboda su je su kare rayukan mutane ne. Sai abin kuma ya juya ya shiga wani irin hali daban wanda muke juyayin hakan da ya faru.
Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar kenan. To ko wannan kuskure da mayakan saman Najeriya suka tafka ka iya canza wani abu bisa salon farmaki daga sama?
Ba zai canja komai ba. Abin da zai canja shine kamar yadda nace, in muka samu bayanin cewa wasu abubuwa ya kamata mu yi su bayan da muke yanzu ba za mu canja, saboda manufarmu ba shine mu kashe mutane haka siddan matsalakan ko kuma mu raunata da jama'a ko kuma mu lallata musu dukiyoyin su ko kuma mu ci mutuncin su ko wani abu haka ba. Manufarmu shine mu tabbatar cewa mun kare rayukan al'umma. Duk waɗannan yara biyu wanda suka je da wannan jirgi mutane ne wanda suka samu cikakken horo daga ba ma daga nan ba, bayan sun yi tukin jirgi a Najeriya mun tura su Amerika sun je sun ƙara tukin jirgi, suna da ƙwararren takardun cewa lalle suna da ƙwarewan da ya kamata, kuma sun sha yin abubuwa wanda suka kare rayukan mutane, suka kashe waɗannan 'yan ta'adda a wurare daban-daban.
Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A yau Alhamis ne, wa'adin da hukumomin jihar Niger ta Najeriya suka yanke wa masu satar mutane cewa su hannunta makamansu ga hukuma yake karewa, to amma wakilin muryar Amurka a jihar ya ce har yanzu tana ƙasa tana dabo.
To sai dai bayanai sun nuna cewa har ya zuwa wannan lokaci babu wani dan bindigar da ya mika makaminsa, sannan ana ci gaba da samun ayyukan sace jama'a a yankin arewacin jihar Niger. Alhaji Hussein Bosu shine mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya da yace mutanen su sun fi shan bakar wahala a yankin.
To gaskiya fi sabilillahi ba a samu sauki ba, mu da kanmu muna da labarai iri-iri na game da sace jama'a da koran masu dukiya.
Yanzu daga kawo yanzu mutanen ku nawa kuke da labarin an sata a wurin?
Ni daga lokacin zuwa yanzu wallahi tallahi ko jiya an sace mutane 5 a Gidigori da dan mayana da nan Kucirki, mutanen da suke hannunsu yanzu a daji Allah kadi ya sani.
Shugaban karamar hukumar Rafi da ke fama da wannan matsala Gambo Tanko Kagara ya ce duk da yake an dan samu sauki kadan, amma ko a ranar talatan nan da ta gabata ɗan bindigar sun yi awan gaba da wasu ɗan mata guda biyu daga ƙauyen Kusharki.
Mutanen da suka sace su sun goma shi babansu, sun ce suna son miliyan 7, ya ce shi bai da miliyan 7, su je su rike matan nan su ɗauki nauyinsu.
Sharaɗin da sojoji suka bada na wa'adi na mako guda a barayin nan su zo su aje makamai, kawo yanzu kun fara an san makamai hannun barayin?
A gaskiya ba a an shi kowane makamai ba, amma daga gobe dama ya zama shine na ƙarshe, rana na ƙarshe kenan wanda yake sojoji za su shiga wurin nan za su anshi wannan bindigogin da ƙarfi da yaji.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen kawar da waɗannan miyagun ayyuka, a saboda haka ne ma kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya ce suna neman haɗin kan jama'a.
Shi yasa muke kiran mutanenmu da hakimai da masu angwanni da kun gan wa'anda ba ku gane da su ba, ba su cikin ku. In ba za ka iya zuwa wurin DPO ba ka ga ma hakimi, domin sai an hada hannu a ga mu ci ga wannan yakin. So muna kiran mutanen da suke zama da Ashiroro da Kagara, muna neman haɗin kansu.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Labarin duniya kuka gama ke. To kamar yadda kuka ji a labarin duniya, hafsan mayakan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce harin da mayakan saman Najeriya suka kai jihar Borno kuskure ne, kuma suna juyayin wannan al'amari. To shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ji takaicin aukuwar wannan al'amari, har ma ya tura tawagar gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban ma'aikatar fadarsa Malam Abba Kyari domin yi wa al'umma jihar Borno ɗin ta'aziyya. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko mana da rahoto.
The president deeply regrets this incident and is sure that all Nigerians will join him in condoling.
Alhaji Abba Kyari ya ce shugaban ƙasa ya nuna takaicinsa game da aukuwar wannan lamari, kuma yana fatan dukkanin 'yan Najeriya za su mara masa wajen jajanta ma al'umman da wannan ibtila'i ya shafa, musamman ma 'yan uwan irin waɗannan mutane. Ya ce gwamnatin tarayya da na jihar Borno za su yi duk iya ƙoƙarinsu su ga cewa an yi ma waɗanda suka samu raunukan magani, an su ma rundunar sojojin ƙasar za su kula sosai don tabbatar da cewa irin wannan ibtila'i bai sake faruwa ba. Shi ma ne gwamnan jihar Borno Honorable Kashatima ya nuna godiyarsa ne ga gwamnatin tarayya da kuma shugaban Muhammadu Buhari.
They account for between 2-20% of all casualties in war.
Gwamnan ya dai debo tarihin yaƙe-yaƙen duniya ne. Yace wani lokacin ma akan yi asarar rayuka kashi 2-20 a duk irin yaƙe-yaƙen da ake yi. Dole cewa wannan abin ya dame mu. Yace kuma za su biya dukkanin kudaden magungunan da ake wa mutanen da yanzu hakan suke kwance. Wannan tawaga dai sun ziyarci fadar mai martaba sarkin Dukwa inda suka gazanta masa game da aukuwar wannan labarin. Ganin cewa wannan karamar hukuma na kare burge da rashin masarautar sa. Sannan daga bisani suka ziyarci asibitin kwararru dake garin Maiduguri. Na kuma samu zanta da wasu din zaka ke kwance a asibitin inda na soma da wannan malamar. Amma na ganta da wani dan kankanin yaro dan watanni 7 da tace wannan hatsarin jirgin ya ritsa da mahaifiyarsa
yana cikin da aka kawo su ne ko ta kai cikin ki ne
tiko mama babu
babu sha bafta
bom da bakala
bom ga mutu
ai ya mutu
wannan watan shi nawa
tulu
7 to ya cikin naka
alhamdulillah
to ya bun ya faru ne
to muna zaune ne kawai muka ga jirgi ya zo ya jefa bom ka laish
kai naga pinde ja kafan
ko eh yana kare a cinya
a cikin camp ki ne
eh to kasan shirin din Solomon's camp din da garin duk wuri ɗaya ne suke
daga bisani dai ministan harkokin tsaro na Najeriya Mansur Dan Alme retire ya mun karin haske
kamar dai da aka fada da an ce wajen mutum 50 ne suka rasa rayukansu da kuma wadanda suka ciwo in mun duba mun ga wanda ba sa lafiya kuma mun gani ana duba su kuma gwamnatin jiha ta bada umarni cewa kowanne su a duba shi daidai kamar yadda ya kamata kuma za su biya
da kuma samu sako ta hanyar email dake suke da sa hannun ɗaya daga cikin jami'in su wato Umar Sadiq mutane shi da ne cikin ma'aikatan kungiyar samar da agaji na Red Cross din suka mutu yayin da guda 13 suka samu raunuka wannan tawagan sun kuma zaici ofishin Medecins Sans Français wato kungiyar nan da ake kira na garin kowa sai dai sun tabbatar musu cewa ba su rasa ɗaya daga cikin ma'aikatan su ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah ya kare kyauta Haruna daga Najeriya bari mu dubi rikicin siyasar kasar Gambia inda yau Alhamis dinnan ya kamata shugaba Yaya Jammeh ya sauka daga kan karagar mulki an rantsar da Adamu Barrow to amma shugaba Jammeh ya ci gaba da nuna taurin kai akan kin sauka daga karagar mulki matakin da yasa kasashen Afirka ta yamma suka tura sojoji kan iyakar kasar ta Gambia a zaman shirin kota kwana Shin me zai faru ne idan shugaba Jammeh ya ki sauka? Tambayar kenan da ne wa Professor Bubena Maiwa.
To abin da dai muke so shine cewa idan za a yi ko menene za a yi a yi shi a gaggauta. Dan saboda kamar da Hausa yake fadi idan makahu ya ce maka zo mu yi wasan jiha to ka diba karkashin kahun shi ka gani in ba ya zama ne ko kuma in karkashin kahun nan tashi ba wani tulin duci. Abin da muke tsoro shine cewa kamar da ya zamanto an ce akwai rundunar sojan Najeriya akwai na Senegal a cikin wannan yanayin kuma ya zamanto duka waɗannan kasashen biyu kowace a cikin kasar ta tana fuskanta matsalar yaki wato Najeriya a can mun san da arewa maso gabas suna cikin matsala kuma ita kasar Senegal ce ita ma kudancin ta tana cikin yaki wanda ya zamanto shekaru da shekaru suna cikin shi in aka ji aka diba kuma shi yaya Jammeh kin akwai bangare guda na ƴan tawaye na ƙasar Senegal wanda shi yake rike da su to abin da muke shakka shine cewa da in dai bai kamar bai zamanto yana da wani taimako ba ko kuma yana da wani abu da yake ƙaba da shi har yake wannan taurin ka to ayi maza maza a kare dai yahi alheri saboda idan aka jima to banna za ta yi yawa a cikin ƙasar wannan yana sa kamar muna tsoron kamar ayi bannan rayukan jama'a
eh to kace ai maza maza a kare me kake nufin da ai maza maza a kare
tunda shi yayi kafakar yakiya kuma alhali shi da kanshi ne tun farko ya bude baki har ma ya je yama wanda Adamu Barrow kin wanda ya kada shi mai barka to kenan shi ma yarda an kada shi to an kada shi yayi maza maza ya gusa ya bada wuri kuma idan baya bada to da karfi ma a hudda shi amma in za a hudda shi da karfin ya zamanto ayi shi a gaggauce saboda shi aje a tsince shi kawai aje a mai hukunci shine nake nufi da cewa da ayi maza a kare dan saboda yanayin yaki kan aka jima to yakan jayo wani abu daga baya sai kasa ta tabarbare
mun gode Professor Bubena Maiwa da wannan fashin baki a nan Amurka kuma gobe Juma'a idan Allah ya kai mu za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45 bisa tarihi rantsar da shugaba a nan Amurka ta zama alamar mika mulki cikin lumana da galibi kuma akan canja mulki ne daga hannun wata jam'iyya zuwa wata. Wakilin muryar Amurka Jim Malone ya dubi tarihin rantsar da sabon shugaba a nan Amurka. Rantsar da sabon shugaba a nan Amurka yana kawo ƙarshen wani babi da kuma buɗe sabon babi, ko da kuwa ana fuskantar ƙalubalen rayuwa ko kuma wata matsala. A 1933 an rantsar da shugaban Amurka na 32 Franklin Roosevelt a lokacin da ƙasar ke cikin matsala sosai na koma da tattalin arziki. Saboda haka a jawabin da ya gabatar bayan an rantsar da shi, Franklin Roosevelt ya ce,
"Let me assert my firm belief.
Yace a saboda haka yace da farko bari ya ƙara jaddada abin da ya yi imani da shi, yace abin da kawai zai tsorata mutum shine tsoro. A 1961 lokacin da aka rantsar da shugaban Amurka na 35 marigayi John F. Kennedy, a lokacin Kennedy ya ƙara ƙarfafawa matasa gwiwa ne akan kishin ƙasa yana mai cewa,
"And so my fellow Americans,
saboda haka yace ƴan uwana Amerikawa, a kodayaushe kada ku yi tunanin abin da gwamnati za ta yi muku. Ku kasance a kodayaushe kuna tunanin irin guduma da ku za ku bai wa ƙasarku." Shekaru 20 bayan an rantsar da marigayi John Kennedy, tsohon shugaba Ronald Reagan, shugaban Amurka na 40, ya ɗare kan ragaman mulki tare da alƙawarin rage girma ko kuma dai canja yadda ake gudanar da harkokin gwamnati.
In this present crisis,
yace a wannan lokaci da ƙasa take fama da matsaloli ko kuma rikici, gwamnati ba za ta iya magance matsalar ta ba. A zahiri ma gwamnati ita ce matsalar. A bayan da ya lashe zaɓe a watan Nuwamban bara na bazata, ga abin da shi kuma shugaba mai jiran gado Donald Trump ya faɗa.
"This is truly an exciting time."
Yace wannan lokaci ne da mutum zai yi ɗoki ko kuma murna cewa yana da rai. Yace kaddara ya targa fata shinan gaibu kuma sai Allah. To amma yace a karan farko cikin lokaci mai tsawo ba su san abin da hakan za ta faru ba. Bisa tarihi a nan Amurka, rantsar da sabon shugaba ya zama lokacin da ake tunkuɗa bambancin siyasa a gefe guda domin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za a saurari domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka huiwa. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, alheri yake muku, fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya. Yau ya matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,005 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Bayan shafa mako guda, kungiyar da ke fafutukar ceto ƴan matan da taken Bring Back Our Girls tana bin diddigin wannan batu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta gayyace ta domin ziyarar gani da ido a jejin Sambisa. Za mu ji inda aka kwana nan gaba a shirin namu. Makon jiya ne har wa yau, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya gayyaci Malam Isiyaku mahaifin Habiba ƴan shekaru 14 da yake zargin hukumomi sun aure da ita ba tare da izininsa ba, da lauyansa Yakubu Salibawa domin neman hanyar warware wannan matsala. A cikin makon kuma aka yi zaman farko a kotu domin sauraron ƙarar da mahaifin ya shigar yana neman a maido masa da ƴarsa ko da wanda hali take ciki. Wannan batun ma za mu bi diddiginsa. Yanzu dai bari mu koma jihar Niger, inda makafin nan biyu da suka amsa laifin yin luwaɗi da waɗansu ƙananan yara suke jiran shari'a. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya nemi bayanin ƙwararru kan abin da ya sa akan ɗauki lokaci mai tsawo kafin yanke hukunci ko bayan waɗanda ake tuhuma sun amsa laifinsu. Sai Ibrahim Amin Rege, wani lauya mai zaman kansa, ya bayyana cewa
shari'a kala biyu ne, akwai civil case, akwai criminal case. A civil case, idan mai laifi ya amsa laifi, a daren din za a ba da hukunci. Alƙali baya buƙatar wani shaida, mai laifi ya zo kotu wanda ke ya ansa ni ke da laifi misali a kuma criminal case wanda ke ansa na nake kawowa ko kuma muna kanshi direct criminal complaint mutum ne ki ne shiga gonan ka yayi mabanna ko shiga healing ka ko ya buge ka so ba dole bane kai shuri ansa na kana kashi kotu zata bashi zata aika mishi da sammaci amma da jan biro shine wake ka criminal direct complaint in yazo kotu idan yace nayi laifi a za a karanta mishi in yace nayi laifi to kotu bata bukatan ta tura shi wurin sanda ai bincike a taki kotu zata rajistar da hukunci ko daurin shi ko tara ko duka biyu amma idan ya wuto daga wurin sanda ɗan dan sanda ya kawo mutum a kotu muna kiran shi FIR wato first information report idan kotu aka kawo shi zata tambaye shi zata yi bayani zata tambaye shi zata karanta mishi charge da ɗan sanda suka yi mishi idan aka karanta mishi charge zata tambaye shi hakanan ne ka fahimta yace na fahimta abinda ya faru da gaske ne da gaske ne kana da laifi kuma ka laifi ce ina da laifi ba a bukatan komai kuma kotu daga ran nan ba ta bukatan komai daga wurin shi dole ta zartar da hukunci nan take akwai mukammonan arewa muna da wani kullun sarar mulki namu na wannan abu muna kinkirin procedure code doka na 157 ya ba kotu wannan dama idan wanda aka kawo ɗan sanda suka kawo shi ko wanda aka kawo shi a criminal case ya amsa laifin shi gaban kotu ba a son kotu ta banna lokaci wurin zartar da hukunci take zata zartar hukunci akan irin laifin da yayi
bari mu dauki misali da shari'ar makafin nan guda biyu da aka kama da laifin luwadi an kawo su gaban kotu an musu tambayoyi kuma sun amsa laifin su ko mu yan jaridu a lokacin da muka yi fira da su sun amsa laifin cewa tabbas sun aikata wannan laifi na duwadi amma sai ita alƙaliyar wannan kotu daga nan tace a tafi da su gidan yari sai 30 ga watan 3 wato ta zara na watanni 3 sannan a dawo da su kotu shin yayi daidai da kundin tsarin mulkin Najeriya
na daya abu biyu ne idan abu na kotu muna kiran shi prejudice wato ba ka iya magana akan shi idan abu na kotu so abu na kotu lallai bai magana akan shi sai an kare to amma bayani irin wannan idan an kawo mutum kotu a criminal case ya amsa laifin shi to alƙaliya bai dace ba ta daga na kwana ɗaya ko biyu tun da me za ta daga yi ba amma za ta daga yi wanda ake tuma ya riga amsa laifin shi ba ki neman shaida ba a neman ma formal charge maybe formal charge babu nima abinda kamar ta yi shine take ta zartar da hukunci abinda shari'a yace ta yi ta yi haka ya kamata ta yi to amma dalili ba mu san dalilin ta ba kila ce san ce ba mu so mu je can aspect amma dai bayani shine ba dokar Najeriya wannan baka criminal procedure code wato doka na 157 idan mutum ya amsa laifin shi doka take ake zartar da hukunci dole court ta zartar hukunci take ba ta da dalilin dagawa don na daya ba ita ta kawo su ba na biyu wanda ya bincike su yana nan gaban ta ya kuma kawo mata abun bincike shine FIR kenan an kuma karanta an bata ta yi sani FIR din wato FIR din aka kawo shi kotu shi babban yan sanda na wurin ko DPO ne da ko SCCID ne zai endorse ko kuma head na legal department zai endorse ya endorse zai sign sa hannu kenan in an kawo mata ita ma kotu ita ma sai ta sa mishi hannu so wannan FIR din ya ishe ta ba sai ta ji kira shedan ko amma idan da suka ce ba mu yi ba to ba mu yi ba to dole su aje wannan FIR gehe sai ta dauke su ta aje su gidan yari domin ta ba yan sanda daman bincike to amma daga wata uku babu dama to daga wata uku ko wata daya ko kwana biyu ko kwana uku na me tunda wanda ake tuma gashi gabanki gabanka ya kuma ansa na laifi ba wani bincike za ka yi kawai za ta da hukunci ne
yanzu ba wani dan wuri da aka dogara ai haka din ko da dan wani bangare ne
a babu inda alkali aka bashi dama idan a ran nan take idan an kawo mutum alkali yana iya abu biyu na daya tana cewa to na yanke muku hukuncin kaza kamar na luwadi kaza amma dauri na daga dauri sai bayan sati biyu ko bayan wata daya doka za ta bada dalilin tan dauri misali eh za ta amma dole da ran nan ta pronounce da cewa na daure ku da laifin kaza to amma conviction ta bada judgment hukunci kenan to amma dauri kuma na iya zuwa baya shi ba matsala eh ana wannan
amma me yasa ake samun irin bata lokaci game da shari'o'i irin wannan bari mu baka misali da batun matar da aka samu ta yanke zakarin dan dan kishiyarta. Har yanzu shari'an nan tana kotu kusan kimanin watanni 7 zuwa 8 kenan. Ko bincike ne ba ga ya kamata a ce an kammala an yanke mata hukunci matan nan tana gidin yari har yanzu ba a yanke hukunci ba.
Mal Nasiru, tsakani da Allah, matsalolin mu kenan yanzu Najeriya. Shine wan suna aikin shari'a ne ba san shari'a ba. Kamar wannan matan ni na je na ganta gabana a wurin ɗan sanda ta ansa lahinta, asibiti ta ansa lahinta, kotu ma da aka kawo ta ta ansa lahinta. To amma sai kai mamaki aboi ta dagawa a ta ja baya, a ta ja baya da shari'a. Irin wannan mutumin har yanzu bata ci bata yi ba, ga ta da zakarin gangarafin shiga hannunta yukan da ta yi wannan abun gashi ta kawo. Amma abu biyu ne, kila abun da 'yan sanda suka cajinta ba abu ne da wannan kotu za ta iya yi a kan shi. Misali, za ta izarta da hukunci a kan shi. Misali, idan aka ce ta so ta kashe shi ne, to kaga ba majista ta ishe wannan shari'a sai high court. To dalilin za ka san an ɗauki wannan lokacin shi ne, wato shi a high court inda shari'an kashe ne ko ka ce kayi laihi, to dokar Najeriya bai da kayi laihi ba, dole sai an yi shari'a. So a lokacin nan, wanga tsawon lokacin da ake ɗauka shi ne lokacin da file ɗin shi, binciken da aka yi gudanar, za a ɗauki file ɗin a kai ma DPP, wato ministry shari'a. Muna kiran shi director public prosecution, wato shi ne kaman bayan commissioner na shari'a. To shi DPP shi ne ke zartar da shari'a, to shi zai ba da shawara a rubuce zuwa wani commissioner 'yan sanda daɗa wanga shari'a a kotun shari'a kaza ne ya dace a yi da shi, daɗa na kashin kai kawai dace a yi da ita, ko ku a'a na jimin mutum ya dace a yi, ko kuma kwasan hot watan jimma ɗan bil adama. So kaga dole sai mun dakata tukunan magani wani irin caji ne tukunan 'yan sanda suka yi. Ilan ba cajin da kotu za ta yi ba ne, amma in cajin kotu za ta yi ne, to ina tabbatar maka da cewa an yi kuskure.
There's a place in your heart and I know that it is love, and this place was brighter than tomorrow, and if you really try you'll find there's no need to cry, in this place you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba, idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa a ganin nasarar wannan shirin, da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, sai kuma injiniyanmu Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
Kafin mu sallama ga takaitaccen labarai.
Shugaban kasar Mauritania Ould Abdelaziz na can yana kokarin karshe na neman fita daga tarzoman siyasar da ta baibaye kasar Gambia ba tare da an kai ga amfani da karfin soja ba. Dangane da haka ne shugaban na Mauritania ya gana da shugaban Gambia mai barin gado Yaya Jame, sannan ya wuce Senegal inda ya sadar da Adama Barrow, mutumin da yake ya kada Jame din, wanda kuma a yau ake shirin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban Gambia a birnin Banjul. Sai dai kuma shugaba Aziz ya gawa manema labarai cewa karfin imanin sa na cewa za a aurewa wannan rikici cikin lumana. Kungiyar Al-Qaeda ta dauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai jiya Laraba a sansanin sojan kasar Mali da ke arewacin kasar, wanda ya dalilin mutuwar sojoji akalla 60 da suka hada da wasu tsofin 'yan tawaye, yayin da wasu 115 suka samu rauni iri daban-daban. Rahotanni sun bayyana cewa wata mota ce aka shake da babamai ta kutsa kai cikin barikin sojan da ke garin Gawo lokacin da ɗaruruwan sojoji ke gudanar da taronsu na safe.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya, idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki da ra'ayin masana akan cijiya ko kuma rikicin siyasar kasar Gambia. A halin yanzu kwajin mai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa. See you on the map.